Shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya sake kai ziyarar aiki jihar Ebonyi dake kudu maso gabashin kasar don kaddamar da wasu ayyukan raya kasa da gwamnatin jihar ta kammala. A ziyarar da ya fara a yau Alhamis, Shugaba Buhari zai shafe kwana biyu yana kaddamar da wani jerin ayyuka kamar su kasuwar kasa da kasa ta Margaret Umahi, da sabon gidan gwamnati, da sabon ofishin gwamna, da jami'ar kimiyyar lafiya ta King David, da hanyar Uburo Mpo wacce aka fadada, da dai sauransu. To ko me kungiyar kare muradun kabilar Ibo ta Wahaneze Ndibo ke cewa game da wannan ziyarar Buhari?
For urging to remember the two things we are asking of him. One, in addition of the sanctity to produce a president for Nigeria.
Kakakin kungiyar Dr. Alex Obunia ne yake cewa muna amfani da wannan damar ne mu roke shi ya tuna abubuwa biyun da muke buƙatar sa yayi. Daya shine lokacin yankin kudu maso gabas ne ya kawo wa Najeriya shugaban kasa. Biyu kuma shine har yanzu Ohaneze na roƙon afuwa ga Nnamdi Kanu tare da neman sulhu don warware batun Nnamdi Kanu da sauran batutuwan da ke shafar matasan kasar Ibo. Mr. Kisom Iboko wani mai fashin baki ne kan lamuran siyasa kuma yayi tsokaci kan muhimmancin ziyarar.
The visit of Mr. President to Ebonyi State is a very good achievement for the governor of the state, Idemu Umahi.
Yace ziyarar shugaban kasa jihar Ebonyi kyakkyawar nasara ce sosai ga gwamnan jihar Dave Umahi, kuma dole ne mu yaba wa gwamnan bisa ayyukan ci gaban da ya aiwatar. Wannan ziyarar na nuna kyakkyawar dangantakar da ke tsakanin gwamnan da gwamnatin tarayya, kuma ziyarar za ta ƙara buɗe wasu daman ga al'ummar jihar. Koya Dr. Celestine Wosu wani malamin jami'a ke ganin tasirin ziyarar Buhari jihar.
It won't make an impact if the president has any pronouncement that he's going to make in the interest of the South in terms of infrastructure development or any other thing.
Yace ziyarar za ta yi tasiri kadai idan shugaban kasa yana da wata sanarwar da zai yi da za ta amfani yankin kudu maso gabas a fannin bunƙasa ayyuka ko kuma a wani fannin. Banda wannan, cewa ya zo ne don ya kaddamar da ayyuka kawai ba zai yi wani tasiri ba. Yanzu wannan shine karo na uku shugaba Buhari na ziyartar jihar Ebonyi. Na farko a watan Nuwamban shekarar 2017, na biyu kuma a watan Janairun shekarar 2019. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka, daga Abakaleki, Nigeria.